Alhamdulillah wa salatu wa salamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Yau muna ranar Juma'a 15 ga watan 13 ga watan Jumadal Ula, hijiran ma'aiki sallallahu alaihi wasallam, shekara 1446, wanda ya dace da 15 ga watan 11 shekara 2024. Ci gaba da karatu na tasrifi a cikin wannan littafi mai albarka mai suna Tasriful Maidani, ko kuma Mukhtasarul Allama Al-Maidani. A darasinmu na 7 za mu tashi hawayo dai a cikin shafi na 11. Idan ba a manta ba, darasin da ya gabata malam ya fara yi mana bayani akan abin da ya shafi babin fa'ala, mai fatahar ainul kalima, wanda yake sahihi da kuma mahamuzi. To mun ji malam ya kawo misalai da kuma wato babit, wata ka'ida wadda za ta saka iya gane su. To yanzu zai yi bayani akan abin da ya shafi masdarin su. Idan an ce masdari, wato shine inda ake ciro dukkanin wata kalma. Yawwa, saboda haka shi shine tushe. Abin da ya shafi kalmomi da za a samu na al-af'al, ko kuma ismul fa'il, ko ismul maf'ul, ko kuma sifatul mushabbaha da makamantan su, af'alu tafdili da sauransu, suna da yawa. To dukkanin su ana ciro su ne daga masdari. Saboda haka al-masdaru shine tushe, shine farko, shine umda. Daga gare shi ake abin nan. Wannan shine fahimtar malaman Basara. Yawwa, amma su malaman Kufa sun tafi kan cewa a fi'ili shine asali, shine al-aslu. Saboda haka hatta shi karan kansa masdari daga fi'ili aka abin nan dinsa. To maganar su tana da rauni kwarai da gaske. To yadda za ka yi ka gane masdarin wato fi'ilin da yake fa'ala maftuhul aini, maftuhul aini. To sai malai yace wal aglabu fi masdarihi, abin da ya fi rinjaye dangane da samun masdarin fa'ala. Kaga kenan, akwai abin da yake yana zuwa kaɗan ne, amma ba kan wannan abin da za a ambata ba. Sai ce yu'tabaru bil lazimi. To shi masdarin ana la'akari ne da fi'ili wanda yake lazimi. Fi'ili lazimi shine wanda yake takaituwa da fa'ili, da marfu'insa. Saboda haka bai buƙatar kawo masa maf'ulun bihi. Ana ambata fi'ilin, aka kawo fa'ili, shike zaka ga ma'ana za ta fito fili ƙarara. To wannan shi ake kira da lazimi. Saboda ya lazimci marfu'insa, shine fa'ili. Yawwa, bai buƙaci cewa sai ka kawo masa maf'uli ba, sannan jumla din za ta fito fili. To shi ne yace za a yi la'akari, idan ka zo shi fa'ala kana son ka fidda masa masdari, to sai ka duba in lazimi ne. To ga misali da za a kawo ma da za ka gane. Sai yake cewa wal muta'addi, haka kuma ana la'akari da fi'ili wanda yake muta'addi, shine kishiyan lazimi. Shi al-muta'addi an kira shi da al-muta'addi saboda bai wadatu daga fa'ili ba, sai da ya buƙaci a kawo masa maf'uli. Saboda haka ƙarfinsa ya ƙetare fa'ili zuwa maf'uli, shi yasa aka kira shi al-muta'addi. An gane? Yawwa. To wannan kenan. daga ta'diya ne shine ketare iyaka yawa mutun ya tsallaka wani haddi ko wata iyaka to kaga shi tunda ya ketare marfu'i har zuwa ga wani abu na maf'uli to shi yasa sai aka kira shi da al-muta'addi eh to in ka zo sai ka duba shin lazimi ne fi'ilin in kana son ka gane lazimi ne ka kawo masa fa'ili ka tsaya nan in ka gama ana ta zama cikakka shikenan in kuma kaga cewa ko ka ambaci fa'ili ma'ana ba za ta cika ba sai an ƙara wani abu to wannan ya nuni kan cewa kenan fi'ilin muta'addi ne yana ta'diya to ana la'akari da wannan wajen fidda masdarin sa fa yuqalu fil lazimi idan shi fa'ala din nan lazimi ne na farkon kenan to galibi ba fa duka ba galibi abin da yafi yawa to akan samu ma'aunin fu'ula yawa fu'ula duk inda kaga fa'ala lazimi to mafi yawa zaka ga masdarin shi yakan zo da wannan ma'auni eh amma akwai wasu auzanu wanda ba wannan ba ba za mu shige su ba sai darasi ya kai kansu tunda za a yi magana nan gaba a kansa nahu misali kamar kace kharaja kharaja lazimi ne dai kace kharaja zaidun ma'ana ta cika bai buƙatar sai ka ƙara wani abu to mazari sai kace khurujan ala wazni fu'ulan ala wazni fu'ula to wannan shine kharaja sai kace khurujan kaga ba zaka ce kharijan ba khurujan zaka ce saboda haka zaka kalli ma'aunin ne ma'aunin shi zaka kalla haka da jalasa shi ma jalasa lazimi ne shi ma lazimi ne saboda bai ta'diya da kansa dole in kaga yayi ta'diya to sai an ƙara masa wani abu daga cikin hurufu na jarra kamar ala misali kamar a ce jalasa talibu ala al-kursi to in kaga wannan asali lazimi ne amma yanzu ana son ya ketare zuwa ga fa'ilin nasa zuwa ga wani abu to shine sai a ƙara masa harafin jarra amma shi wancan al-muta'addi ana magana ne wanda shi ya ta'adda bi nafsi wala ya ta'adda bil wasita bal ya ta'adda bi nafsihi kamar yadda za mu gani nan gaba to shi ma a mazdarin jalasa sai ka ce julusa jalasa julusa yawa jalasa ya zauna julusa zama zama to kaga zama da cewa ya zauna to zaka ga ya zauna akwai ƙarin wani abu akan zama shi zama bai ratayu da wani abu na lokaci da yake nuni akai ba amma jalasa to kaga yayi ikitirani da zamani wanda ya wuce to yana daga cikin hujjarsu al-basriyun da suka ce wato shi mazari shine al-aslu da gare shi aka fitar da wato ainihin fi'ili to haka in kace jalasa julusan ko kharaja khurujan to jalasa an fitar da shi ne daga julusa haka ya jalisu haka jalisu haka majlusu haka ajlasu da makamantansu ijlis dukkan su an fitar da su ne daga julusa haka kharaja ya kharuju ukhruj al-khariju al-makharuju al-akhraju da makamantansu an fitar da su ne daga khurujan to wannan shine ma'anar mazari din shine ma'anar mazari din saboda haka shi shine tushe shine al-aslu haka wada khala dukhula haka shi ma da khala lazimi ne ya shiga to mazarin sa dukhula da khala yadkhulu dukhula shiga kenan yawa to mafi yawa in kaga wato ka samu fi'ili lazimi kuma ababin fa'ala kuma bai zo da wannan wazanin ba na fu'ula to zaka ga ɗaiɗaiku ne zaka ga wasu su sama'iya ne haka suka zo daga Laraba saboda haka za a fade su sai yana da kyau a kiyaye wannan ma'aunin sosai da sosai to wannan ana maganar lazimi kenan wa fil muta'addi in kuma shi fa'ala din nan muta'addi ne to ma'aunin masdarin sa yakan zo bisa ga fa'alan bi iskani al-aini fa'alan nahu misali daraba darban daraba darban qatala qatlan haka kuma shi wannan ba ma sai wanda yazo akan ma'aunin ma fa'ala ba haka zaka ga hadda wasu a fa'al irin su fahima fahaman da makamantar su to shi ma galibi in shi fa'ala din nan muta'addi ne yana ta'adiya to zaka ga mazarin sa yakan zo da wannan mazanin fa'alan amma akan samu fa'ilun akan samu fa'ulun akan samu fa'alatu akan samu fi'ilatu akan samu fa'ulatu duk ana samu to amma dai abin da yafi yake galibi shine yazo akan fa'al yazo akan fa'al saboda haka in kace daraba to zaka ga in kace daraba zaidun zaidu ya buga to kaga me ya buga lalle akwai abin da ya buga to shi ya nuni kan cewa daraba muta'addi ne saboda haka ya hataju ila mafa'uli to sai ka ce amran ai amru ne ya buga to sai ka naruko mazdarin sa sai ka ce darban fataha fathan to haka fariha farhan ila akhirih to haka shi ma wato qatala da ya kawo qatala ya qatulu qatlan qatlan kisa ya kashe kisa to shine a kaga alawazni alawazni fa'ala na yawa fa'alan alawazni fa'alan na to shi a akwai abin da suke kira ismul masdari akwai al masdar wannan da muka yi shi ake kira da al masdar akwai al ismu ismul masdari suna na masdari shi ba masdari bane amma sunan sa ne to abinda suka ce shi masdari wajibi ne ya cika wasu ka'idodi da sharuɗa dole ya zama baya da bambanci da fi'ilin sa lafzan wa ma'ana inde shi masdarin nan daga lafazin sa ake son a narko shi abin nufin shi ne idan fi'ilin nan sulasi ne to wajibi ne shi ma mazarin nan a same shi sulasi in fi'ili ruba'i ne to shi ma mazarin nan ya zama ruba'i haka in khumasi sudasi to wannan wajibi ne to idan ka zo sai ka ga cewa a'a mazarin ya samu tawaya bai cika waɗannan ka'idodin ba to shi ne sai a kira shi da ismul masdar yawwa sai a kira shi da sunan sunan mazari kamar qatala da ya kawo sai ka ce qatala ya qatulu qitalan kawai qitalan ba shine mazarin sa ba to sai ka kira shi da me yawwa wannan kenan to ko kuma aka samu naqas wannan ziyada aka samu sai aka samu naqas sai ya zama mazarin harufan sa ba su kai adadin na fi'ili ba to shi ma akan kira shi da me da ismul masdari da ismul masdari ila misali kamar kace me adkhala yudkhilu dukhulan to dukhulan ba shine mazdarin adkhala ba dukhulan mazdarin sa ba fi'ilin sa shine dakhala to ikace dukhulan sai a ce wannan ismul masdari ne ba masdari bane yawo tunda an samu mukhalafa ka kaulihi ta'ala wallahu anbatakum min al-ardi nabata to kaga nabata masdari ne amma ba na fi'ilin anbata ba masdarin anbata shine imbatan daga anbata yumbitu imbatan to amma da aka ce anbatakum min al-ardi nabatan ba ce imbatan ba to nabatan suna ne na masdari ba masdarin bane to wani zubin kuma akan kawo shi lamil lafzihi sai dai akan kalli alaka ta ma'ana sai a kawo ana samun shi ma irin wannan sai a ce to wannan masdarin sa ne amma min gairi lafzihi kamar jalasa qu'udan qu'udan masdari ne na qa'ada to kuma zaka ce masdari ne na jalasa amma min gairi lafzi ya ga yauwa eh kwarai da gaske to ana sabu shi ma irin wannan sai a kiyaye yauwa saboda haka masdari to wajibi ne ya zama wato da fi'ilin da shi duka abu ɗaya ne ta fuskar ma'ana da ta fuskar lafazi da ta fuskar adadin harufa da ma tartibul huruf to ya zama iri ɗaya ba tare da an samu wata mukhalafa ba amma ya ka samu mukhalafa to anan shine sai a bashi waɗannan sunayen da muka ambata to wasu mufa'ilihi to idan kuma kana son ka narko sunan fa'ilinsa shi fa'ala fa'ala ne kake son kai siyaga ismul fa'il daga gare shi wato abinda suke kira da sifa abinda suke kira da sifa to shi kuma ya ati ala wazni fa'ilin to shi kuma ismul fa'il nashi yakan zo da wazanin fa'il wasmu maf'ulihi in kuma kana son ka narko sunan maf'ulin sa shi kuma ya ti ala wazni maf'ulin yakan zo bisa awan maf'ulun nahu misali daribun kaga daribun ismu fa'il ne na daraba daribun mai bugu to sai ka ce ala wazni fa'ilin daribin fa'ilin daribun fa'ilin to wannan shi ake kira da ismul fa'il to duk sanda ka samu fi'ili sulasi kuma bisa ga ma'aunin fa'ala to sunan fa'ilin sa abinda zaka darko masa kenan qara'a sai ka ce qari'un qatala sai ka ce qatilun da sauransu ismul maf'ul shi kuma yakan zo da bisa wazanin maf'ul lahu daribun wa madrubun kaga madrubun abinda aka buga wanda duka ya fada a kansa kaga madrubun ala wazni maf'ulin wa habisin ala wazni fa'ilin wa mahbusin ala wazni maf'ulin habis shine mai tsari mai tsaron wani abu mahbus wanda aka tsari wa qatilin wa maqatulin qatil mai kisa maqatul wanda aka kashe yawa gashi yazo a hadisi alqatil wal maqatul yawa kaga alqatil ala wazni alfa'il yawa ismul fa'il ke almaqatul shi kuma ala wazni almaf'ul kaga ismul maf'ul ke wanda aiki ya fada a kansa to haka wajalisin ala wazni fa'ilin mai zama sai ka ce ai jalisun alal kursi zaidun jalisun alal kursi baka son ka ambaci fi'ili to sai ka koma zuwa ga sifa al wasfu yawa sai ka narko wato ismul fa'il akan wazanin fa'il kawai sai ka ce jalisun ko baka son ka ce qatala sai ka ce qatilun baka son ka ce daraba sai ka ce daribun baka sun kace eh sharibu sai kace sharibun ila akhirihi to wannan shine eh to malamin balaga shine zai tantance maka dalilin da yasa aka kawo wannan da sauransu to ita kuma balaga ita za ta gaya maka bambanci tsakanin wato shi ismul fa'il da kuma fi'il ko inda ya kamata a kawo fi'ili ba a kawo fi'ili ba aka kawo ismul fa'il ko inda ya kamata a kawo fi'ili ba a kawo sai a kawo ismul fa'il ko inda ya kamata a kawo fi'ili ba a kawo shi ba wa majlusin fihi abinda ake zama cikin shi eh majlus ala wazni maf'ul kaga daga jalasa to haka zaka bi saboda haka nan formula mala yake baka a matsayin ka na mubtadi'i a ilimin tasrifi wanda zuwa gaba in an shiga wasu litattafai kamar su tasrifu li'izzi wanda mai yiwa kansa za mu fada insha Allah to shi kuma zaka ga ya fada da maka eh da wannan Allah ya sa mu dace yawwa to sai mu tsaya anan mun dawo sai mu tashi wal amru wan nahyu to yadda zaka narko fi'ilu amrin da kuma fi'ili nahani daga ma'aunin fa'ala sawa'ul lazimi ko muta'addi to shi za a yi ma bayani nan gaba saboda haka shi tasrifi in ka fahimce shi to ba a yi ma girshi a larabci irin a ce an maka girshi wai ka rasa me zaka faɗa ba za a yi ma wannan ala kulli halin aka nemi ka yi bayani zaka iya bayani yawwa kuma kowane ka ɗora shi inda ya kamata Allah ya sa mu dace سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته